Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 8 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfila da kanin labarai.
Mai bayyana shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky shawara ya ce an samu ɗan ci gaba a tattaunawa zagaye na uku da aka yi jiya Litinin tsakanin masu shiga tsakanin Ukraine da Russia. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta samu koma baya mafi girma cikin sama da shekaru guda jiya Litinin. Tawagar manyan jami'an Amurka ta ziyarci kasar Venezuela domin tattauna da mambobin gwamnatin shugaba Nicolas Maduro don duba yiwuwar sassaucin takunkumi.
Kanin labaran kenan. A Najeriya za ku ji cewa masu ruwa da tsakiyar harkokin kasuwanci da masana'antu sun gudanar da taro a Abuja don kaddamar da tambarin bude tashar tsandauri ta Dale da ke Kano.
Kowa zai samu rangwame. Yau ana kashe kusan miliyan 1.3 daga Lagos zuwa Kano. In Allah ya yarda sai ya koma ƙasa 1.3 daga Lagos zuwa Kano ta tashar mu. Saboda haka abinda muka tare da ba ƙarami bane.
Babban sakataren kungiyar kasashen musulmi wato OIC ya kai ziyara jamhuriyar Niger a ci gaba da zagayen kasashen yankin tafkin Chad da na Sahel da nufin ba da gudunmawa wajen nemo bakin zaren matsalolin tsaro da ma canjin yanayi.
Le sujet discuté avec le président Bazoum ce sont les questions
yace tare da shugaba Bazoum mun zanta akan batutuwan da suka shafi tsaro da zaman lafiya. Ya kuma jaddada goyon bayan kasarsa ga kungiyar OIC.
Bayan rahotannin da muke dauke da su, haka kuma kamar kowace ranar Talata, muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafa Sokoto zai kawo mana. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Mai bayyana shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky shawara ya ce an samu ci gaba a tattaunawa zagaye na uku da aka yi ranar Litinin tsakanin masu shiga tsakani na Ukraine da Russia. Tattaunawa ta mayar da hankali kan samar da amintattun hanyoyin da za su baiwa fararen hula damar tserewa daga yakin. Amma Mikhail Podolyak ya ce babu wata babban nasara da za ta taimaka wajen kawo ƙarshen rikicin. Podolyak ya ce akwai wasu ƙananan sauye-sauye masu kyau game da dabaru na hanyoyin shigar da jin ƙai, amma bai bayar da ƙarin bayani ba bayan tattaunawar da aka yi a Belarus. Rashi ta ba da sanarwar tsagaita wuta a ranar Litinin domin baiwa 'yan ƙasar ta Ukraine damar barin wasu garuruwan da aka yi wa ƙawanya bayan yunkurin kafa wata hanya mai aminci ga fararen hula ya wargaje a ƙarshen mako. Sai dai babu wata alama a daren jiya Litinin cewa hare-haren da Rashi ke kai wa Ukraine zai tsaya. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta samu koma baya mafi girma cikin sama da shekaru guda jiya Litinin, yayin da tashin farashin man fetur ke barazanar dakushewar hauhawar farashin kayayyaki a tattalin arzikin duniya. Kamfanin S&P 500 ya faɗi da kashi uku, mafi girman koma bayansa a cikin watanni 16, bayan gangan mai Amurka ya haura dala 130 a dare ɗaya, bisa yiwuwar Amurkan na iya hana shigo da kayayyaki daga ƙasar Rasha. Kasuwar hannayen jari a duniya ma sun faɗi da sanyin safiyar yau sakamakon yadda harkar mai ta sauya. Farashin zinariya da ke auna tashin hankalin da kasuwar hannun jarin Amurka ke ciki shi ma ya tashi, ko da yake ba kamar lokacin da farashin mai ya kai ga ukoluwa ba. Wani binciken da aka buga jiya Litinin ya nuna cewa ƙurmin Amazon yana fama da sauyin yanayi da sare-saren itatuwa ba tare da sassauci ba, yana rasa ƙarfinsa na murmurewa kuma zai iya rikidewa daga ƙurmi zuwa daji shigen savanna, wanda hakan ke da illa ga yankin da ma duniya baki daya. Masu binciken sun yi gargaɗin cewa binciken na nufin ƙurmin ko dajin Amazon na iya tunkara fadawa wani hali cikin sauri fiye da yadda aka fahimta a baya. Juriyar da ƙurmin yake yi ta ragu ciki fiye da kashi uku cikin hudu na dajin, wanda ya kunshi rabin dazuzzukan duniya. Masu binciken sun rawaito a cikin mujallar Nature Climate Change. A yankunan da suka fama da ɓarna ko fari, ƙarfin dajin na iya komawa baya yadda yake ya ragu da kusan rabi, in ji Mawallafin Tim Lanton Daraktan cibiyar kula da gandun daji ta jami'ar Excite ya shaida wa kamfanin lantin labarai na AFP.
To madalla, an jima kaɗan Sir Filu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya, inda masu ruwa da tsakiya harkokin masana'antu da kasuwanci suka gudanar da taro a Abuja don kaddamar da tambarin buɗe tashar tsandauri ta Dale da ke Kano. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Nasira Adamuel Hikaya ya aiko mana.
We could also recall the transparent trade between the Arab world in North Africa.
Gwamnan Ganduje ya ce tashar za ta ƙara buɗe lamuran kasuwanci na jihohin Arewa, kasancewar tarihin cinikayya a Kano tun lokacin da ake shigo da kaya da fatauci ta hanyar Sahara daga Afirka ta Arewa, da ta zama tamkar kofar shiga nahiyar Turai. Hakanan Ganduje ya ce in an kwatanta Lagos da Kano, Kano na gaba nesa ba kusa ba wajen mallakar masu hannu da shuni da harkokin arziki. Gwamnan na maida amsa ne a kaikaice ga shugabar kwamitin kula da 'yan Najeriya a ƙetare a Bike Dabiri da ke cewa Kano na kan gaba amma in an ɗebe Lagos.
Kano tambun giwa, Kano kuma mai rike da kambun cinikayya a Najeriya. In ka kula yanzu a kasuwanninmu na Kano, akwai mutanen Niger dare da rana, akwai mutanen Chadi, akwai mutanen Central Africa, mutanen Cameroon, mutanen Mali, mutanen Senegal, mutane da yawa daga ƙasashe da yawa. To kuma duk waɗannan ƙasashe tun da ba su da ba a bakin ruwa suke ba, sai sun je Lagos su kai kayansu daga ƙasashen waje, sannan kuma a ɗauko a kai ƙasashensu. To amma da yin wannan tasha ta ɗan dauri, ko daga Germany kake ko daga America kake, za ka turo kayanka ba ruwanka da Lagos. In ka turo kayanka ka ce a Kano za a sauke maka, to ka taho Kano kawai, ba sai ka je Lagos ba, sannan sai ka ɗau kayanka a Kano.
Babban manajan tashar Ahmad Rabiu ya ce za a yi gagarumin taro a Kano nan gaba kaɗan don fara aikin tashar kamar yadda aka yi a Kaduna.
Kowa zai samu rangwame. Yau ana kashe kusan miliyan 1.3 daga Lagos zuwa Kano. In Allah ya yarda sai ya koma ƙasa 1.3 daga Lagos zuwa Kano ta tashar mu. Saboda haka abin da muka tanada ba ƙaramin kadari ba ne. Shi ya sa mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje a Farhad Khadim al-Islam ya fahimci muhimmancin al'amarin. Ya ce to duk abin da zai yi na gudunmawa abin ne ya tabbata lokacin da yake mulki. Ya ce insha Allah sai ya yi.
Mai martaba Sarkin Kano Alhaji Aminu Ado ya nuna albarkar tashar za ta shafi dukkan yankunan cikin ƙasa da ba sa kan iyaka da teku. Yana mai addu'ar samun zaman lafiya mai dorewa.
Saboda haka wannan wani abu farin ciki ne mu ga cewa Kano ta ci gaba da dabbaka wannan matsayi da take da shi, na inda kowanne mutum musamman 'yan arewa za su zo domin su ci ribar wannan tafiya, kuma tattalin arzikin mu ya bunƙasa, matasanmu da raguwar al'umma su samu ayyuka na yi da kuma kasuwanci kamar yadda aka san mu a shekaru na baya bisa tarihi.
Shugaban hukumar sufurin jiragen ruwa Emmanuel Jime ya sadaukar da nasarar kafa tashoshin kan tudun ga tsohon shugaban hukumar Hassan Bello, wanda shine kwararre ma da ke kula da aikin tashar ta Dala. Nasiru Adamuel Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Wani ɗan bindiga daga jihar Texas ya jagoranci masu zanga-zangar da suka mamaye 'yan sanda tare da zama rukuni na farko na masu tayar da ƙayar baya da suka shiga ginin Majalisar Dokokin Amurka a bara. Wani mai shigar da ƙara na gwamnatin tarayya ya faɗa jiya Litinin a wajen rufe shari'ar farko ta masu laifi kan tarzomar. A yau Talata ne masu taimakawa alkali kan shari'ar mutane 12 za su fara tattaunawa kan shari'ar Guy Wesley Rapid bisa zargensa da kutsawa cikin Majalisar Dokokin Ƙasar da makami da bindiga a ƙugunsa, tare da tsoma baki kan jami'an 'yan sanda da ke gadin ƙofar Majalisar Dattawan. Ana kuma tuhumarsa da yin barazana ga 'ya'yansa matasa idan suka tsegunta wa jami'an tsaro bayan harin da aka kai ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. Mataimakiyar lauyan gwamnatin Amurka Risa Bakowa ta shaidawa alƙalan cewa Rapid ya tuka mota zuwa birnin Washington DC da nufin hana majalisar ba da tabbacin nasarar zaben shugaba Joe Biden, su kuma ruguza majalisar tare da fitar da 'yan majalisar daga ginin. Rapid cikin alfahari ya kunna wuta, wanda ya bada damar wasu a cikin gungun mutane su mamaye jami'an 'yan sanda na ginin majalisar ta Capitol, inji mai gabatar da ƙara yayin muhawarar rufe shari'ar. Shi dai mutumin da ake zargi Rapid, mai shekaru 49 ɗan asalin garin Wheeling ne da ke jihar Texas, bai bayar da shaida ba a shari'ar da aka yi masa, wadda aka fara ranar Laraba da ta gabata. Lauyan da ke kare William Wedge bai kira wasu shaidun kariya ba, bayan masu gabatar da ƙarin sun kammala bayanansu.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar. Babban sakataren kungiyar kasashen musulmi wato OIC ya kai ziyara jamhuriyar Nijar a ci gaba da zagayen kasashen yankin tafkin Chadi da na Sahel da nufin bada gudunmuwa wajen nemo bakin zaren matsalolin tsaro da na canjin yanayi da suka addabi jama'a. Wakilin muryar Amurka ya mai Sulaimomin Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Makasudin wannan rangadi na magatakardan kungiyar OIC ko OCE Hussein Ibrahim Taha shine tattaro bukatun kasashen yankin tafkin Chadi da na Sahel domin gabatar da su a taron mahawar da kungiyar za ta gudanar a ranar 23 ga watan Maris a kasar Pakistan don samar da tallafin da ya dace da halin da ake ciki a waɗannan yankuna. Ambassador Abubakar Adamu shine mai kula da harkokin siyasar kungiyar a nahiyar Afirka.
Mun zo don mu tattauna mu ga abinda kungiyar za ta yi ma Niger. Kasan kungiyar ba kuɗi gare ta ba, mai tana da membobi wanda suna da hali, so za mu yi conference na kungiyar a can Pakistan da za a yi 23 da wannan wata. Za mu yi zance da abinda za a yi a kawo ma taimako a kasashen da suna nan Sahel da Lectured Basin Authority.
A wannan farko na wannan ziyara, sakataren kungiyar kasashen musulmi ya gana da shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum, inda suka tattauna akan batun zaman lafiya.
Le sujet discuté avec le président Bazoum, ce sont les questions de paix, de sécurité dans la région.
Yace tare da shugaba Bazoum mun zanta akan batutuwan da suka shafi tsaro da zaman lafiya. Ya kuma jaddada goyon bayan kasarsa ga kungiyar OIC. Mun yi magana akan yanayin tabarbarewar sha'anin tsaron da ya biyo bayan halin da kasar Mali ta fada. Wannan yasa a tantaunawar mu muka mai da hankali akan batutuwan tsaro da zaman lafiya, ta yadda mayakan jihadi ba za su samu gindin zama ba a wannan yanki.
La paix, la sécurité, de comment faire pour que le djihadisme ne s'instaure pas dans cette région.
Sakataren kungiyar OIC ya ci gaba da cewa,
avec le président on a parlé aussi de la sécurité alimentaire.
Ni da shugaban kasa mun zanta akan halin karancin abincin da aka shiga sanadiyar fari a damanar da ta gabata. Sanannen abu ne a baki ɗayan yankin Sahel da mana ba ta yi kyau ba. Wannan yasa za mu tuntubi mambobin kungiyar OIC su taimakawa kasashen yankin cikin gaugawa.
Nous allons demander aux états membres de faire tout pour soutenir ces pays-là.
Bayan ganawa da hukumomin Niger, Hussein Ibrahim Taha ya ziyarci jami'ar musulunci da ke garin Sai a jihar Tilaberi. Kuma kafin ya zo wannan kasa, sakataren na OCE ya ziyarci kasashen Chadi da Cameroon. A wannan talata zai nufi kasar Senegal, sannan zai karkare wannan rangadi da kasar Gambia. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Kada manta wannan shirin da zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Sunana Abubakar Umar Sahabi, ni shawaran da ke gare ni wanda nake son in ba mai girma gwamnan jihar Niger Dr. Abubakar Sani Bello da mukarraban shi, musamman akan abin da ya shafi insecurity, matsalan tsaro wallahi su tashi tsaye su ga cewa sun kare jinenan jama'a da dukiyoyinsu. Ina ba gwamna shawara ya samu ainihin shawarwari da koyi da irin yadda gwamnatin Barno ta yi. Shi gwamna ya tsayu na Barno duk inda aka ce ga wasu matsala yakan je da jama'an shi a gani a jajanta na mutane a ɗauki kuma mataki akan wannan.
Sunana Ali Muhammad Sani Adalawa Kwantagora. A gaskiya yanayin da muke ciki a wannan ƙasa wajibi ne a samu kyakkyawan mataki akan sha'anin tsaro. Shawara ta ga ita gwamnatin mu ta tarayya da ta jiha wanda su ne Allah ya dora mu alhakin kula da zaman lahiyar mutane da kwanciyar hankalinsu, kuma wallahi in ba su yi ba Allah zai tambaye su, kuma wannan gwamnati za su wuce, wasu za su zo, kuma zai zama cikin tarihin su me suka yi, kuma ranar tashin kiyama me suka yi za su gaya ma Allah.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a shirin wannan tsakamar wuya. A makon jiya ne muka fara kawo muku muhawara game da korafin gwamnatin jihar Niger akan shugaba Muhammadu Buhari, duk da cewa dukkansu 'yan jam'iyya ɗaya ce ta APC, inda shi gwamna Abubakar Sani Bello ɗan yake cewa gwamnatin tarayya sam ta kyale jihar Niger ba ta taimaka mata a yakin da take yi da 'yan ta'adda da ke kai mata hare-hare, har abin da ya kai ga 'yan Boko Haram suka tada tutocinsu a wasu garuruwa na ita jihar Niger ɗin. To yau za mu kawo muku ci gaban wannan muhawara da ake fafatawa tsakanin Honorable Abubakar Lado Suleja da kuma Alhaji Ahmad Ibrahim Mutani, sakataren gwamnatin ita jihar Niger ɗin. Muhawara dai Mustapha Nasiru ba tsari wakilinmu na Minnan ya shirya mana ita, kuma gashi da ci gabanta.
Mutane wanda ke ba bayan Niger ba suna kawo nasu shawarwari, suna kawo nasu duk abin da ya kamata na shawarwari ga gwamna. To bai tsammani wai sai an tuntubi mutanen National Assembly kafin a ce wai sai sun kama gama zama nasu abin gaba. Kuma maganar da yake yi cewa nan an yi kasafin kuɗi? A kasafin kuɗi an yi shi a Abuja. Mu da muke cikin Niger mu gani a ƙasa. Kuma shi ne abin da ruwa na karkara.
Abin da ke cewa shi da kuna nufin cewa
ku tallafi. Ana maganar tsaro ne. Wanda yake ni sakataren
tallafi
ni ne ke kwatantar maganar tsaro a Niger.
Kuma babu wani tallafi daga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari cewa bai taimaka ma jihar Niger ba.
Muhammadu Buhari muna yaba ma girma shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Buhari. Mai girma gwamnatinmu yana saduwa da shi, yana mutunta shi a kan aikin da yake da kuma gudunmawar da yake ba Niger.
Amma
akwai waɗansu abubuwa kila wa'anda ya kamata aka ba wannan hakkin su ya bayyana abubuwa kila ba sa kai masa kila bayanai cikakke abin da ke kafa.
Na'am, to amma
na farko idan aka ce komai da komai an bar masu gwamnatin tarayya a ce ita ba ta yi don
ga Abdallah ku bari mu yi abin daki daki ta yadda za jama'a za su fahimta
Zamu jaburki a kashi na biyu na wannan haura a kashi na uku mai zuwa muku in Allah ya da rana wata yau zamu ji shin gwamnatin tarayya tana taimaka jihar Niger dangane da yan gudun hijirar da ke kwararowa daga jihohi ko kuma garuruwa da kauyukan da ake kawo hari sannan shi dan majalisar dokoki Lado ya ce shi yana ba shakka cewa akwai Boko Haram cikin jihar Niger din domin a cewarsa ta bakin gwamnan jihar Niger ne kawai aka ji wannan magana din kuma shin da yake zan ce Boko Haram ta zo jihar Niger ta kusanci Abuja kenan sai yaya to sai da aka ce mu a cigaban wannan muhara in Allah ya kamu rana wato yanzu kan a madadin waɗanda kuka ji wato shi wannan rubu abokan Lado Suleja dan majalisar dokokin tarayya a Abuja da kuma sakataren gwamnatin jihar Niger dan Alhaji Ahmad Ibrahim Matani sannan da shi Nasiru, wato Mustapha Nasiru ba tsari wakilin mu kenan da ya shirya mana muhawara din hade da Grace Adeli Audu da ta hada ta Adeli Mustapha sakunan ki muku ban kwana daga Washington huta lafiya.
To madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Mai bayar shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky shawara ya ce an samu ci gaba a tattaunawa zagaye na uku da aka yi ranar Litinin tsakanin masu shiga tsakani na Ukraine da Russia. Tattaunawa ta mayar da hankali kan samar da amintattun hanyoyin da za su baiwa fararen hula damar tserewa daga yakin. Amma Mikhailo Podolak ya ce babu wata babban nasara da za ta taimaka wajen kawo ƙarshen rikicin. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta samu koma baya mafi girma cikin sama da shekaru guda jiya Litinin, yayin da tashin farashin man fetur ke barazanar dakushewa hauhawa farashin kayayyaki a tattalin arzikin duniya. Kamfanin S&P 500 ya faɗi da kashi uku mafi girman koma bayansa a cikin watanni 16 bayan gangan mai Amurka ya haura dala 130 a dare ɗaya, bisa yiwuwar Amurkan na iya hana shigo da kayayyaki daga ƙasar Rasha. Wani binciken da aka buga jiya Litinin ya nuna cewa ƙurmin Amazon yana fama da sauyin yanayi da sare-saren itatuwa ba tare da sassauci ba, yana rasa ƙarfinsa na murmurewa kuma zai iya rikidewa daga ƙurmi zuwa daji shigen savanna, wanda hakan ke da illa ga yankin da ma duniya baki daya. Masu binciken sun yi gargadin cewa binciken na nufin ƙurmin ko dajin Amazon na iya tunkara fadawa wani hali cikin sauri fiye da yadda aka fahimta a baya. Wani ɗan bindiga daga jihar Texas ya jagoranci masu zanga-zangar da suka mamaye 'yan sanda tare da zama rukuni na farko na masu tayar da ƙayar baya da suka shiga ginin Majalisar Dokokin Amurka a bara. Wani mai shigar da ƙara na gwamnatin tarayya ya faɗa jiya Litinin a wajen rufe shari'ar farko ta masu laifi kan tarzomar. A yau Talata ne, masu taimakawa alkali kan shari'ar mutane 12 za su fara tattaunawa kan shari'ar Guy Wesley Rapid bisa zarginsa da kutsawa cikin Majalisar Dokokin Ƙasar da makami da bindiga a ƙugunsa, tare da tsoma baki kan jami'an 'yan sanda da ke gadin ƙofar Majalisar Dattawan.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.